2023 offers us and our partners a good opportunity to work together towards making the sub-region and indeed Africa.
Wannan ne lokacin da komandan sashen gudanarwa na musamman a dakarun sojan kasar Ghana Colonel William Note ya gabatar yayin wani taron bude kan gudanar da asasayin sojojin duniya ta Flintlock da zai wakana daga ranar 1 zuwa ranar 15 ga watan Maris din bana a kasashen Africa ta yamma wato Ghana da Cote d'Ivoire a inda yake cewa asasayin sojojin duniya ta Flintlock 2023 ya baiwa dakarun mu tare da kawayen su damar gudanar da aiki tare domin karfafa tsaro a yankin Sahel da ma nakiyar Afrika ta baki daya sai dai ya kuma kara da cewa ba za a samu nasara akan yanta adda ba sai dai an samu haɗin kai tare da yarda tsakanin kasashen a duk haka wannan atisayin na da muhimmanci sosai.
We need to build mutual trust.
Shi kuma taimakin komandan rundunar tsaron Amurka a Africa Colonel Robin Zilla ya ce
feature at this year's Flintlock will be several civil affairs events including medical.
Atisayin bana ya maida hankali akan matakan da fararen hula za su dauka musamman ta fannin kiwon lafiya kuma muna aiki tare da kawayenmu a nahiyar Afirka domin samar da shirye-shiryen karfafa tsaro da zaman lafiya ta fannin mata da ma dokokin atisayin. Ya kuma kara da cewa ba nahiyar Afirka kadai ne ta addanci ke yi wa barazana ba har da ma wasu kasashe a sassan duniya. In aka samu tsaro a nahiyar Afirka ko shakka babu za a samu ci gaba da tsaro a sassan duniya gabaki daya, inji shi.
Military exercise to enhance collective readiness.
Sai dai na tuntubi tsohon komandan dakarun soja a nan kasar Ghana, kana mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasar, Umar Sanda Ahmad, a inda na yi masa tambaya ko shin ya yi ga wannan shiri.
Wannan exercise ba farko shi ke gaba, ina tsammani in dai na tuna ya fi shekaru goma da soja shi, domin mun fara ina cikin riga da Amurkan soja suke wannan exercise, yanzu an kara waɗansu garurrukan Afirka domin a samu kiyayewa na halin ta'adancin da yawa su kuma ya dace kwarai domin an ce ba ruwanmu zai kawo mana cikas zuwa gaba. To shi ka tambaya na ce kamar wannan abin yana da amfani kwarai.
A ran kare da gayen ku a yankin Sahel ana ji da fuskantar hare-hare na 'yan ta'adda. Wani ya ce duk da wannan wato gamayya na dakarun soja karkashin jagorancin ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu karfin dakarun soja wato Amurka, amma har ila yau ana fuskantar matsala na 'yan ta'adda. Ko shin ka iya ka ce yunkurin ya haifar da dame ido ko ko ana fuskantar matsala kan hanya?
Akwai matsala kan hanya, amma an ce din matsala an cale ba zai kawo alheri ba. Yashi gara a yi shiri a duba yadda za a fuskanta wannan ciwo. Kagan mun zauna mun ce 'yan ta'addanci sun shigo Jumai na West Africa Sahel. In ka duba za ka lura abin da ya kama Sahel Sahara area nan. Tashi hankalin da ya faru daga Libya shi ya haifi waɗannan abubuwan duka. To sai yi a zauna a ce an cajo shi wannan matakin da aka ɗauka shin ce gara a ce an fara da ba fara
tun a shekara ta 2005 ne da manyan kasashen duniya a karkashin jagorancin kasar Amurka suka hassasa wannan shiri a wani mataki na karfafa huddan sojoji na kasashen duniya a cikin yaki da kungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen nahiyar Afirka musamman da yankin Sahel. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.